thế là nắm tay. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 14 ga watan Safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 13 ga watan 10 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambaya daya dan uwa ke cewa mutum ne ya aje kaya a mangaza misali kamar wake yana jiran lokacin tsadar sayi domin ya fito ya sayar to sai Allah ya kaddara cewa bai yi ba daraja a wannan shekara to sai yake nihin cewa kuma ya aje shi zuwa shekara ta gaba shin wannan wake da ya aje akwai zakka a cikinsa ko babu zakka kwarai akwai zakka a cikinsa saboda kayan kasuwa dole ne in lokacin zakka yayi gaba daya mutum ya kimanta su kimar da take tasu a wannan lokaci ya hada da kudaden da ke hannunsa gaba daya ya jimrice ya fitar musu da zakka shi kayan kasuwa ana kimanta shi iya yanda farashinsa yake a lokacin bayan da aka saya ba yanda ake sayarwa haka ake kimanta kayan kasuwa domin kana iya sayan abu jika-jika to amma a yanzu ya fadi baya wuce dala 100 to a dala 100 zaka dauke shi domin shine kimar shi a yanzu an gane ku bayan da ka saye shi ba a jika-jika a 100 za ka dauke shi kana iya sayan abu jika-jika a yanzu ya tashi kimar shi jika 2 ne to a jika 2 za ka dauke shi wannan shine ka'ida game da kimanta kayan kasuwa so da yawa akan samu kuskure daga cikin yan kasuwa sai su ringa kimanta kaya iya yanda suka sayo bayan da suke sayarwa ba shi ko wannan kuskure ne ana kimanta kayan kasuwa iya yanda farashinsu yake a wannan lokaci bayan da aka sayo ba shine malamai suka bada misali kai ne kana da miliyan 1 a cikin wannan miliyan 1 da kake da ita sai ka ware jika 500 ka tafi ka saro kaya wannan kaya da ka saro na jika 500 sai kai musu farashi kaga a wannan kaya zaka samu riba ta jika 300 kayan jika 500 ne amma da ka kasa su kai musu farashi kaga cewa gaba daya kenan za su yi jika 800 kuma ga jika 500 a aljihunka inda wani zai tambaye ka wani nawa ka mallaka a rayuwarka miliyan ɗaya za ka ce masa ko kuma miliyan ɗaya da ɗari uku. Miliyan ɗaya da ɗari uku, domin wannan kaya ba za ka ce ba kayan jika ɗari biyu, a kayan jika ɗari takwas ne. Ɗari biyar ka so su, amma ka ɗora ribar ka ita ce jika ɗari uku. Kare kenan, a nan amsar da za ka ba shi abin da na mallaka miliyan ɗaya da jika ɗari uku. Misali na biyu, kai ne kake da miliyan ɗaya, ka ware jika ɗari biyar, ka je ka saro wasu kaya domin ka sayar da su ka ci riba. Wannan kaya da ka so na jika ɗari biyar da ka zo farashinsu ya faɗi, gaba ɗaya kwata-kwata wannan kayan ba sa wuce jika ɗari uku. Faɗuwar jika ɗari biyu ka yi a ciki, kana neman wanda zai baka jika ɗari uku ya ɗau wannan kaya. Inda za a tambaye ka wannan nawa ka mallaka, cha za ka yi masa miliyan guda ko kuma jika ɗari takwas? Jika ɗari takwas, saboda wannan kayan naka na ɗari biyar ƙimarsu a yanzu jika ɗari uku ce. To don haka ita kuma zakka yana daga cikin sharaɗinta, kenan ya zamanto abinda za ka fitar masa da zakka mallakar ka ne, ka mallake shi kuma ga iya ƙimar shi yadda take a wannan lokaci. Kaga ba za ka ce ba na mallaki miliyan ɗaya, a iya abinda za ka faɗa na mallaki miliyan ɗaya da jika ɗari uku a misali na farko. A misali na biyu, kaya sun faɗi ba sa wuce jika ɗari uku, kai ku kayan ɗari biyar ne ka sayo, kuma ga jika ɗari biyar a aljihunka, iya abinda za ka faɗa, iya abinda na mallaka jika ɗari takwas. Don haka kayan kasuwa ana kimanta su ne iya yanda farashinsu yake, ba yanda mutum ya sayo ba. Don haka kenan, waken da mutum ya saya in lokacin zakka ya yi, dole zai masa kima iya yanda kuɗin shi yake a wannan lokaci. Kenan sai ya haɗa da kayan da suke hannun shi da kuɗin da yake hannun shi gaba ɗaya, ya hudda musu zakka. Kuma haka in shekara ta dawo waken yana nan, hallo dole sai an lissafa da shi an hudda masa zakka. Dole sai an lissafa da shi an hudda masa zakka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabul faba'il, mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin azumi shida, wato na rakiyar wata wanda ake yi a cikin watan Shawwal. Don haka shi Ramadan iya abin da yake sunna raka shi, ba taryo shi ba, domin taryan Ramadan wannan haramun ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn aw kama qala. Manzon Allah yace kada ɗayan ku ya gabaci azumin Ramadan, wato da azumi ɗaya, azumin yini ɗaya ko azumin yini biyu. Manzon Allah ya ce sai dai in ya kasance yana yin wani azumi ne kuma ya faɗo a cikin irin waɗannan ranaku, kenan 28 ko da 9, kenan daman ka saba azumin Litinin da Alhamis. Misali Alhamis sai ta faɗo, kenan rana ce ta kokonto, kenan ranar sai ta faɗo ranar 29 ga watan Sha'ban, ko ta faɗo rana ta 30 ga watan Sha'ban, to wannan ba da yafi mutum yana iya. Amma da sunan mutum ya taryo azumin Ramadan kwata-kwata, wannan baya halatta. Kenan iya abin da aka sunnanta mana raka shida, azumi shida a cikin watan Shawwal. Shine malam ya zo mana da hadisin Abu Ayyub Al-Ansari, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama Ramadana, duk wanda ya azumci watan Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, sannan ya raka shi da azumi shida a cikin watan Shawwal, kana ka siyamid dahar. Manzon Allah ya ce wannan azumi shida da ya raka azumin Ramadan tamkar ya azumci zamaninsa, ma'ana tamkar ya shekara yana azumi bai ajiye ba. Wanda bayani ya gabata, shi wannan azumi shida ba shar'i bane ba jera shi, zaka iya yin shi jefi jefi daban-daban a cikin watan da kafin ya mutu ka samu wannan azumi shida. Kuma abin da yafi dacewa wato shine ana sallah cewa to mutum ya biyo baya da wannan azumi shida. Zaran an ce yau an yi sallah washe gari in har da dama, to mutum ya fara wannan rakiya shine yafi dacewa, domin yin hakan yana daga cikin gaggawa akan aiki na alkhairi wanda ko Ubangiji ta'ala yayi yabo da jinjinawa akan bayinsa masu gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi wanda bayani ya gabata. Misali kenan, kamar yadda bayani ya gabata, duk azumi daya to Allah zai ninka shi goma, kamar yadda ya faɗa mana mun ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, duk wanda yazo da kyakkyawan aiki Ubangiji ta'ala ya ce ya cancanci kwatankwacin wannan aiki so goma. Don haka shi kuma azumi na Ramadan ko 30 ba ɗaya aka yi, to abun Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin 30 yake, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa, shahrani la yanqusani, watanni biyu ba sa tawaya. Ba sa tawaya a me? Ba sa tawaya a ɓangaren lada, shine watan Ramadan da watan Zulhijja. Ko mun yi 30 ba ɗaya, to abun Allah a matsayin 30 yake. 30 kin nan kowace ɗaya sai ka linka ta su goma, kaga 30-30 su goma ya kama 300 daidai. Don haka kuma wannan shida da ka biyo baya da su, kowane ɗaya sai ka linka shi goma, goma su shida 60, in an hada da wannan 300 kenan an samu kwana 360, shine adadin kenan kwanukan shekara. Don haka wannan yana daga cikin azumi wanda yake na nafila, wanda aka sunnanta mana kenan azumi wanda yake na rakiyar wata. Yau za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu istihbab sawmi al-ithnain wal-khamis. An abi qatada radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama su'ila an sawmi yawmi al-ithnain faqala ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تؤرد الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يؤرد عملي وأنا صائم رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن. مالم الله يجيكن سنا فدا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin azumin litinin da alkamis, cewa azumin litinin da alkamis sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine malam yazo mana da hadisin Abu Qatada, Allah ya kara masa yadda, ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da aka masa tambaya dangane da azumin ranar litinin, aka tambaye shi menene hikima, micece illar abinda ta sa kake azumin litinin, wanda wannan gaba tana fa'idantar da mu, ba laifi bane ba mutum yayi tambaya game da hikima ko wata illa ta yin wani abu, kace abu kaza da ake yi me yasa ake yin shi, micece illa, menene hikima. To shine anan aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya game da illar da ta sa yake azumin litinin. Fa qala, sai manzon Allah yace zaka yawmun wulittu fihi, ranar litinin manzon Allah yace rana ce wadda aka haife ni a cikin ta, wa yawmun bu'istu yace kuma rana ce wadda aka aiko ni izuwa duniya gaba ɗayan ta har izuwa kiyama, aka turo ni a matsayin manzo, aw unzila alayya fihi, ko kuma cewa rana ce wadda aka saukar mun da wahayi a cikin ta, wanda dai duka wannan kokonto ne aka samu daga marwayicin shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cai wa yawmun bu'istu fihi, ko kuma wa yawmun unzila fihi alayya fihi, cai rana ce wadda aka aiko ni a cikin ta, ko kuma cai rana ce wadda aka saukar mun da wato alqur'ani a cikin ta. Ranar da aka aiko shi rana ce wadda aka saukar masa da wahayi, domin ran da aka saukar masa da wahayi a ran nan aka bashi manzanci. Anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana illar da tasa yake azumin litinin, domin rana ce wadda aka haife shi a cikin ta, kuma rana ce wadda aka turo shi zuwa duniya gaba ɗayan ta a matsayin manzo har zuwa kiyama, wanda kasancewar samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan al'umma rahama ce wadda babu wata rahama sama da ita, kamar yadda Allah ya faɗa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu turo ka ba face sai dan jin kai ga halittu gaba daya. Don haka wannan babbar ni'ima ce wadda Ubangiji subhanahu wataala ya mana, kamar yadda Allah yake faɗa laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa laqad mannallahu 'alal mu'minina, tabbas Ubangiji ta'ala ya ma mu'minai wata babbar kyauta, idh ba'atha fihim rasulan minhum, yayin da ya turo musu wani manzo na musamman daga cikinsu, ma'ana jinsinsu ne na 'ya'yan adam, ba aljan ba ne kuma ba mala'ika ba, ya tulu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Ubangijinsa wanda ya saukar masa, wayu zakihim sannan yana tsarkake su game da duk wani datti wanda yake na maguzanci na jahiliya, wayu allimuhum alkitaba wal hikma, kuma yana karantar da su littafin da aka saukar masa kuma da sunnarsa, sai yace wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, tabbas gabanin turo da wannan manzo wato al'umma sun kasance a cikin bata wanda yake mabayyane, wanda wannan aya tana tabbatar mana babbar ni'ima ce Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana wato game da turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To anan abinda muke tambaya, menene makasudin aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Makasudin aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine dan ya nuna mana yanda zamu bauta ma Ubangijinmu subhanahu wata'ala. Dan haka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana shine mai kyau, duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da mu ko kuma bai aikata ba, kuma babu wani dalili da ya hana shi aikatawa, to wannan shine mara kyau, wanda kuma dole ne mu nisanci wannan abu in har muna bukatar tsira a makomar mu wato ranar kiyama. Dan haka kenan anan Ubangiji ta'ala da ya turo shi sai Allah ya wajabta mana yin kuri da shi sau da kafa. Allah ya aje mana ka'ida yake cewa wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baku ku karba, abinda ya hane ku ku hana. Haka kuma a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tu, manzo Allah yace duk abin da na hane ku game da aikata shi, manzo Allah yace ku nisance shi. Abinda na umarce ku game da aikatawa, manzo Allah yace ku aikata bakin gulgulan ikon ku. Kaga anan mumini dole ya tabbata cewa a rayuwarsa ba ya da wani abin koyi face manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma shine Allah ya ba mu shaidar cewa tabbas in har kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za ku shiryu zuwa duk wani abu da kuke so a nan rayuwar ku ta duniya da makoma ku lahira. Ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul nur wa in tudiuhu tahtadu, tabbas in har kun ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a to za ku shiryu. Haka kuma can cikin suratul araf ubangiji ta'ala yace wattabi'uhu la'allakum tahtadu, ku bi manzon Allah sau da kafa don ku shiryu zuwa duk abin da kuke so kuke kauna a rayuwarku ta duniya da makoma ku lahira. Don haka kenan a takaice a karkashin wannan gaba ce wai wasu suke fakewa da ita domin halitta ma kansu abinda Allah ya haranta shine kirkirar wani abu a soka a cikin addini shine bid'a ta taron maulidi. Wai sai su ce a to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi dangane da azumin ranar litinin, sai ya ce rana ce wanda aka haife ni, don haka muke farin ciki muke murna muke wannan kafin na maulidi. To kaga anan in ka tsaya ka kalli shi me irin wannan hujja kwata-kwata ma bai fahimci ba inda aka sa gaba game da turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya turo shi domin mu yi masa da'a mu bi shi sau da kafa, kenan abin da yayi shi ya kamata mu, ba mu zo da sabanin abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba. Kenan in har farin cikin ne kai ma za ka yi game da ranar aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to yi azumin kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Kuma tare da cewa wannan rana da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ita ce kuma ubangiji ta'ala ya karbi rayuwarsa, ranar litinin Allah ya karbe shi. Malamai suka ce famal farhu aula min alhuzn, ai farin cikin bai fi dacewa game da wato bakin ciki na rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda wani sahabi yake cewa a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya cha wallahi gaba ɗaya duniyar duhu ta mana, sahabbai sun samu damuwa matuka. To dan haka kenan anan in har wato maulidin zaka yi to litinin din kenan duk litinin ta duniya ka ringa yin azumin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Amma ba wannan taro ba wanda za a zo a dare daya a tsawon shekara a zo a yi wannan taro, wa wanda yi wannan taron shine wai masoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda bai yi wannan taron ba wai ba masoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane, balle ma fada suke wai makinin shi ne, wai balle ma abinda suke da'awa cewa wai makinin manzon Allah, wanda kuma sun tabbata duk malamin da yake halitta bid'a ta maulidi zai ibaka hujjar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba. Sahabbansa guda hudu Abubakar da Umar da Usman da Ali ba wanda ya tara maulidi, haka dukkan sahabbansa ba su yi ba, haka tabi'ai ba su yi ba, atba'ut tabi'in ba su yi ba. Sai a karni na hudu akwai daula Fatimiyya waɗanda suka kasance a Masar, su ne suka kirkiri wannan maulidi. Me yasa kuka kirkira? Suka ce ƴan mushan muka ga suna ma Annabi Isa, dan haka mu ma muka ga ya dace. A shekarar da suka kirkiri wannan maulidi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da suka kirkiri maulidi yafi a lissafa. Kuma inda kowa ya sani a yau shin maulidin na manzon Allah kada yake ake yi, zaka ji an ce yau ma ana maulidin wani, yau ma ana maulidin wani. Kuma wai da sunan cewa wannan wai shine wai tsantsar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ba a kiran shi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka ringa aikata aiki irin nashi, wannan kuma shine tsantsar so da kauna. an tsarso da kauna, domin duk wanda yake son abu dole zai ringa koyi da wannan abu. Wanda ka dauka masoyan dan kwallo yaya suke yi, irin mayokin da yake sawa, lambar da yake sawa ita suke sawa, askin da yake yi shi suke yi, in yana tafiya yanda yake watsa hannu haka suke, saboda sun tabbata cewa tsantsar koyi, wato tsantsar so shine koyi da abin da kake so. Yanzu misali idan ka dauka waɗanda ake kira masoyan wato ɗan rasta, masoyan kenan tsohon mawaki wanda babban mali mi suke yi, gashinsu suke bari kitso irin yanda yake. To dan haka kasancewar shine wani malami yake cewa innal muhibba liman yuhibbu mubi, lalle shi masoyi to mai da'a ne ga shi wanda yake son, kenan iya abin da yayi shi yake. Kenan in har ku masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne a hakika, to ku wadatu da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi, kenan yin azumin ranar Litinin a matsayin kenan farin ciki ne da murna da jin daɗi akan wannan babbar ni'ima da Allah ya mana, amma ba kirkirar wani abu a zo da shi da sunan addini. Al-Imam Ibn Kathir, Allah ya ji kansa, a ƙarƙashin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu Ali Imran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ubangiji ta'ala ya ce, kun ce da su in kuntum tuhibbuna Allah, in har kun kasance kuna ƙaunar Ubangijinku, ce da su fattabi'uni, ku bi ni sau da kafa, in har kun bi ni sau da kafa, yuhibbukum Allah, Ubangijinku zai ƙaunace ku, aljaza'u min jinsil amal, yanda kuka ƙaunaci Ubangijinku kuka ma manzansa da'a, to Ubangijinku zai ƙaunace ku. Bugo da ƙari kuma, wa yaghfir lakum dhunubakum, zai gafarta muku zunubanku, sai ce wallahu ghafurur rahim, Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, kuma mashiƙai ne game da bayinsa muminai. Anan sai ya hakaito faɗar wani daga cikin magabata yake cewa wannan aya ita ce alƙali wadda take tantance tsakanin masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na haƙiƙa da waɗanda suke masu da'awar so alhali kuma ba masoyansa ba ne. Shine yace duk wanda yayi da'awar yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aikin shi yayi hannun riga da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace to a haƙiƙa wannan da'awar baka ce makaryaci ne, a haƙiƙa ba masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, in har masoyinsa ne to aikin shi zai yi daidai da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zai yi kokarin kwatantawa. To dan haka shi iya abin da yake kan mumini shine ya bibi abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ya wadatu da shi. Dan haka shine al-Imam Malik, Allah ya ji kansa, yake faɗa kamar yanda al-Majirinsa Ibn al-Majishun ya rawaito daga gunsa lokacin da ya ji wasu suna da awar cewa ai a musulunci akwai wata bid'a kyakkyawa. Al-Imam Malik sai yake cewa man za'ama anna fil islami bid'atan hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallama khana ar-risala, li'anna Allah ta'ala yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sai yace fa ma lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina. Al-Imam Malik yace duk wanda ya rayi cewa a musulunci akwai bid'a kyakkyawa, Al-Imam Malik yace tabbas wannan mutum ya rayi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ha'inci manzancin da Ubangijinsa ya dora masa, ma'ana ya koyi wani abu. Duk wanda ya rayi cewa akwai wata bid'a mai kyau a musulunci, Al-Imam Malik yace wallahi tabbas ya rayi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ha'inci Ubangijinsa game da sakon da ya turo shi da shi, ya koyi wani abu mai sirra. Micece hujja Al-Imam Malik sai yake cewa domin Ubangiji ta'ala ya faɗa al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau na cika muku addininku wa atamamtu ni'mati alaykum kuma na cika ni'mata akan ku wa raditu lakum al-islam dina kuma na yardan muku da musulunci a matsayin addini wanda za ku kusance ni da shi. Anan abinda muke so mu gane, duk mai hankali ya san in aka ce abu kaza cikakke ne to baya buƙatar ƙari, baya buƙatar ƙari. In kana so ka gane haka, yaro dai akan fidira yake, yaro wanda ya dan fara wayo, cika wani kofi da ruwa ko ka cika wata tasa da ruwa ka cika ta fal, in yaso kuma sai ka bashi ka ce je ka ka ƙara wancan abin ka cika, in yazo me zai faɗa maka, ta zai maka a cikin yake. Duk abin da yake cikakke baya buƙatar ƙari. To Allah ya ce ya cika musulunci, amma dan bid'a ya ce bai cika ba. To anan wa yake tuhuma? Yana tuhumar Ubangijinsa, yana tuhumar manzon da Allah ya aika. Duk wanda yake da awar cewa a cikin musulunci akwai wata bid'a mai kyau. Haka al-Imam Malik yace, domin Allah ya faɗa, a yau na cika muku addininku, na cika ni'imata akan ku, kuma na yardan muku da musulunci a matsayin addini. Al-Imam Malik sai yace, fa ma lam yakun yawma izin dina, yace duk abin da bai zama addini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace fala yakun yawma dina, yace ba yanda za a yi a yau dan wani ya kirkire shi ya zama addini. To kaga anan in har kai ba maliki ne na hakika, to bid'ar maulidi ba taka bace ba, gane ku? Ba taka bace. Kuma kafin al-Imam Malik, hadisi yana cikin wato Shu'abul Iman na al-Imam al-Baihaqi. Al-Imam al-Baihaqi ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Umar, hadisi ne ingantacce. Abdullahi dan Umar yake cewa, kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasana, yace dukkan bid'a wato bata ce, yace ko da mutane suna ganin kyawun ta, ko min kyawun da mutane suke ganin, dukkan bid'a bata ce. Duk wanda yayi da awar cewa akwai bid'a mai kyau, to ya ci gyaran Allah, ya ci gyaran manzonsa. To dan haka magabata sun yi maganganu da dama akan tsawatar da mu'minai cewa su nisanci bid'a, su nisanci bid'a, su wadatu da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Umar ibn Abdul Aziz ko kuma kafin shi Huzaifa ibn al-Yaman, Allah ya ji kansa, Allah ya kara masa yadda, yake faɗa, yake cewa, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha, yace duk wata ibada wadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba su kusanci Allah da ita a matsayin ibada, fala tata'abbadu biha, to ku kar ku bauta ma Allah da ita. Duk abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su kusanci Ubangiji da shi a matsayin ibada, to dan haka in har ku masu imani ne na hakika, to kar ku kusanci Ubangiji da wannan da sunan ibada. Shine yace kullu ibadatin, duk wata ibada, lam yata'abbad biha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su aikata ba, fala tata'abbadu biha, kar ku bauta ma Allah da wannan, in kun yi ma Allah ba zai karba ba, domin gaban kaikai ne, Allah ku ba a bashi gaban kaikai, tacacce yake bukata, tacacce ku shine abinda akai da kyakkyawar niyya akai akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifa sai yake cewa, fa innal awwala lam yad'ani al-akhiri maqalan, yace na farko mazan jiya wato basu barba wata fada ga na ƙarshe, duk wani fage da ka sani, in dai wanda zai kusantar da bayi ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to sun rigaye, sun rigaye. Dan haka al-Imam Malik yace, fa ma lam yakun yawma izin dina, duk abinda bai zama ba ibada a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fala yakunu yawma dina, yace ba yanda za a yi a yau ya zamanto addini. Dan haka kenan duk wani abu wanda yake mai sunan ibada, to wannan sun rigaye, domin me yasa sun fi mu san Allah, sun fi mu san manzansa, sun fi mu wato kwadai akan dukkan wani aiki wanda yake na alkhairi. Shi ko duk wanda yake rayar da wannan bid'a, to inda zaka tambaye shi shin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi wallahi babu dalilin da zai fada maka cewa zai maka basi ba kuma tabi'ai basi ba kuma atba'u tabi'ina basi ba waɗanda su ne fiyayyin karni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ambata mana haka sai yake cewa fattaqullaha ya ma'asharal qurra'i sai yace ku zu da rika man kana qablakum yace ku ji tsoron Allah ya ku wato ma'abuta alqur'ani masu karanta alqur'ani masu kokarin bin abinda alqur'ani ya kunsa da sunnar manzon sai yace ku kama hanyar waɗanda ke gabaninku su wane ne waɗanda ke gabaninku sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi Umar ibn Abdul Aziz Allah ya ji kansa yake cewa sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri min ba'dihi sunanan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da majibinta lamarin mu'minai bayan shi sune khalifofin sa guda hudu yace sun sunnanta mana wato sunnoni sai yace ala akhzu biha tasdiqun bi kitabillahi ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnar khalifofinsa Abu Bakar da Umar da Usman da Ali yace wannan gaskata alqur'ani ne wastikmalul lidaatillahi kuma cikawa ne game da yin da'a ga ubangiji ma'ana cika ce da batsewa akan yi ma Allah da'a sai yace wa quwwatun ala dinillahi kuma karfi ne game da ruko da addinin Allah sai yace laysa li ahadin taghyiruha wala tabdiluha wala naqru fi shay'in khalafaha bai dace ba a ce ga wani mumini ya canza abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi ya jirkita ko ya masanya da wani abu kaga maimakon a ce sun yi azumin litinin sai suka masanya suka zo da wani taro wanda yake na daban sai yace wala naqru fi shay'in khalafaha ko dibi game da wani abu da ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace man amila biha fa huwa muhtadi duk wanda yake aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shiryayye a hakika anan rayuwarsa ta duniya kuma haka shine zai dace da aljanna a gobe kiyama sai yace wa man istansara biha fa huwa mansur duk wanda ya nemi galaba akan makiya da samun daukaka da daraja ta hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine Allah zai taimaka ma domin manzon Allah ya faɗa la tazalu da'ifatun min ummati ala al-haqqi mansure la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala zalik sai yace wa man khalafaha duk wanda ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ittaba'a ghayra sabilil mu'minina yabu wata hanya ba ta mu'minan farko ba wallahu allahu ma tawalla allah zai jibinta masa abin da ya jibinta ma'ana ne juya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya sai yace wa aslahu jahannam kuma allah zai kona shi a cikin wutar jahannama wa sa'at masira yace jahannama tayi muni a ce ita ce makomar bawa a ranar kiyama wannan asar na Umar ibn Abdul Aziz wato ibnu abdul bar shi ya rawaito shi haka kuma al-imam shadibi ya ambata shi a cikin littafin sa wato al-itisam sai yake fada sai yake cewa wa bi haqqin wa kana yu'jibuhu yake cewa wannan abin da ya fada yace wallahi gaskiya ce abinda Umar ibnu abdul aziz ya fada yace gaskiya ce sai yace fa innahu kalamun mukhtasarun zance ne yayi takaitacce jama'a usulan min sunnati minha ma nahnu fihi yace wanda ya tattara mana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin abin da muke ciki domin fadarsa da yace laysa li ahadin taghyiruha wala tabdiluha wala naqru fi shay'in khalafaha yace qad'ul limaddati libtida'i jumlatan a wannan gaba ya yanke dukkan wato wani kirkira wani abu a cikin addini indai kai mu'mini ne to zaka wadatu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi ba zaka kirkiri wani abu yace fadarsa da yace man amila biha fa huwa muhtadin duk wanda yayi aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shiryayye yace maduhul li muttabi'is sunnah wannan yabo ne da jinjinawa ga wanda ke biyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dhammu liman khalafaha, yace kuma zargi ne da aibantawa ga duk wanda ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bid dalili dalli ala zali, ta hanyar dalili wanda ya nuni akan haka shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minina wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Don haka dai a takaice, hanyar tsira hanya ce daya daya bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa, kamar yanda wato Abu Nu'aym al-Asbahani ya rawaito a cikin littafinsa wato al-Hilya, haka al-Imam al-Khatib al-Baghdadi a cikin littafinsa al-Faqih wal-Mutafaqqi, wata fada daga Junayd al-Baghdadi yake cewa al-qur'u kulluha masdudatun illa man iktafa athar ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wattaba'a sunnatahu wa lazima tariqatahu, sai yace fa inna turuqal khairati kullaha maftuhatun alayhi kama qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha katira, shine yace al-turuqu kulluha masduda, yace dukkan wasu hanyoyi da ka sani gaba daya, yace wallahi a tushe suke, ba hanyar da zaka bi ka kwashe lafiya a gobe kiyama hanyar ta kai ka aljanna. A wata riwaya yace illa dariquhu sallallahu alaihi wasallam, yace sai dai tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wata hanya in ka bi in dai ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace wallahi hanyar shanu ce, hanyar shaydani ce, iya inda za ta fidda ka daji, ba za ka kwashe lafiya a rayuwarka ta duniya kuma ba za ka dace da aljanna a ranar kiyama. Hanya daya daya ce wanda ake dacewa da aljanna ita ce tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka yace illa man iktafa athar ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, sai wanda ya bibiyi sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wattaba'a sunnatahu yabi sunnar shi wa lazima tariqatahu, yabi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lazimce shi sau da kafa, sai yace fa inna turuqa al-khairati kullaha maftuhatun alayhi, dukkan wasu hanyoyi na alkhairi gaba daya Allah ya buɗa ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Duk wani alkhairi da muke fata a rayuwarmu ta duniya ko a makomin mu lahira, to yana karkashin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine sai yace kama qala ta'ala, kamar yanda Allah ya faɗa, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha katira, ubangiji ta'ala yace tabbas kyakkyawan koyi ya kasance gare ku game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga wanda ke kaunar haduwa da Allah aljanna ta zamanto a makomarsa, kuma ga wanda yake fatan ya kwashe lafiya a ranar kiyama, mutumin da ya ambaci Allah ambato wanda yake mai yawa. Dan haka shine anan malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine azumin ranar Litinin, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana, kuma ya bayyana mana cewa rana ce wanda aka haife shi a cikinta, kuma rana ce wanda wato aka saukar masa da Al-Qur'ani. Sannan hadisi na gaba, Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace tu'radul a'malu yawmal itsnaini wal khamis, ana bujuro da ayyukan bayi gun Allah subhanahu wa ta'ala ranar Litinin da Alkamis, dukkan ayyuka na bayi da suke aikatawa a ranar Litinin da ranar Alkamis akan bujuro da waɗannan ayyuka gun Allah subhanahu wa ta'ala. Manzo Allah sai ya ce fa uhibbu an yurada amali wa ana sa'i, don haka na ina fatan ina kaunar azu da aiki na halin ina azumi, wanda wannan illa ce ta biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana game da azumin Litinin da Alkamis da yake, saboda Litinin da Alkamis yini ne wanda akan bujiro da ayyukan bayi zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Manzo Allah ya ce ina so a zo da aiki na hali ina azumi. Don haka a takaice wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu mustahabbancin yin azumin litinin da alkamis. Sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ranaku ne wanda ake zowa da ayyukan bayi zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Hadisi na uku, hadisin Aisha Allah ya karama ta yadda, take faɗa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya taharra sawma lisnaini wal khamis. Take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kirdadar azumin litinin da alkhamis. An gane ku? Ma'ana duk litinin da alkhamis manzon Allah yakan nuface ta da yin azumi, ma'ana baya sakaki game da azumin litinin da alkhamis. Duk litinin ta duniya da alkhamis ta duniya matukar wani uzuri mai gitta masa ba, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumce su. Dan haka ana buƙatar in mutun ya fara to kada ya yi sakaki, mutun ya nace iya rayuwarsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nace a ƙarƙashin wannan hadisi da Aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya taharra sawma lisnaini wal khamis. Wanda ka'ida malamai suke cewa sigatul mudari ba'da lafzati kana tadullu ala al-kasrati wal mudawama. Siga ta fi'ilul mudari in ta zo bayan lafazin kana, to tana nuni zuwa yau akan yawaita abin da dawwama akan shi. Kenan shi yasa malam ya zo da wannan hadisi, yana nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawwama ya nace akan yin azumi na litinin da alkhamis. Dan haka ana buƙatar ya zamanto mutum ya lazimci wannan a rayuwarsa. Sannan babi na gaba babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin yin azumi uku a kowane wata. A kowane wata ana buƙatar wato mu yi ƙoƙari mu yi azumi uku. Shine malam sai ya ce wal afdalu sawmuha fil ayyamil bayd. Abin da yafi wannan azumi uku na kowane wata mutum ya yi su a cikin kwanuka na hasken wata. Sai ya ce wahiyya salisa ashara wal rabi'a ashara wal khamisa ashara, wato shi ne sha uku, sha hudu, sha biyar. An gane ko? Sha uku, sha hudu, sha biyar. Wakila sai yake cewa a wata fada asani ashara wal salisa ashar wal rabi'a ashar, a wata fada malamai suka ce sha biyu, sha uku, sha hudu. Sai dai ya ce was sahihul mashhur huwa al awwal, ingantacciyar fada wanda take shahararra fada ta farko kenan sha uku, sha hudu, sha biyar sune kwanukan hasken wata kenan, ba sha biyu, sha uku, sha hudu, a sha uku, sha hudu, sha biyar ita ce magana wanda take tabbatacciya. Domin an ambace su ayyamul bayd saboda kwanuka ne wanda yake na hasken wata, a lokacin nan ne wata ya zamanto badr, wanda tun daga farkon dare har zuwa ƙarshensa baya rabuwa da hasken wata a cikin irin wannan kwanuka 13, 14, 15. Dan haka ake kiran su ayyamul bayd. To shine anan malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa, awsani khalili sallallahu alaihi wa sallama bi salasi, yake cewa badadi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mu wasiya game da abubuwa uku cewa in lazimce su in nace akan su iya rayuwata. Farko sai ya ce siyami salasati ayyamin min kulli shahr, manzon Allah ya mu wasiyar cewa in lazimci azumi uku a kowane wata, a kowane wata in lazimci yin azumi uku. Sai ya ce wa raka'atay duha, haka nan da yin raka'a biyu a lokacin wallaha, wanda wannan gaba tana nuna mana karancin sallar wallaha shine raka'a biyu, amma gayarta wato raka'a takwas kamar yadda yake cikin sahihul bukhari hadisin ummu hani Allah ya kara mata yadda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naji gidan da ya sauka lokacin da ya ci makka da yaki, na tarar da diyar shi fatima ta kare shi da wani mayafi manzo Allah yana wanka. Tace da ya gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fito yayi sallah tace sai da yayi raka'a takwas a wannan lokaci kuma lokaci ne na wallaha. Dan haka wannan hadisi yana fa'idantar da mu mafi yawan sallar wallaha raka'a takwas, karancin ta raka'a biyu. Shine anan yace wa raka'atay duha, manzo Allah ya galgade ni game da yin raka'a biyu ta lokacin wallaha. Sai yace wa an utira qabla an anama, sannan ya galgade ni game da yin mutri kafin bacci, ma'ana kafin na kwanta in yi kokari in yi shafa'ina da mutri. Wanda wannan yana fa'idantar da mu duk mutumin da ya san cewa in ya kwanta ba zai falka ba sai al-fajr ya keto, to wannan kafin ya kwanta ya yi kokari ya yi shafa'i da mutrinsa. Amma duk mutumin da ya tabbata zai iya falkawa kafin ketowar al-fajr, to abin da ya kamata ya jinkirta shafa'i da wuturi sai a ƙarshen dare. Domin shi Abu Huraira ya kai kukan shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa in fa ya kwanta bacci baya farkawa sai alfajir ya keto, saboda yana muzakara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare. To in ya riga ya kwanta kuma baya farkawa sai alfajir ya keto, manzon Allah sai ya masa wasiyar cewa to kada ya kwanta face sai ya gabatar da shafa'insa da wuturi. Da haka kenan wannan ya keɓanci mutumin da ya san in ya kwanta ba zai falka ba sai alfajir ya keto, to shine aka sunnanta masa ya gabatar da shafa'insa da wuturi tun farkon dare. Amma duk wanda ya san zai falka a ƙarshen dare, to jinkirtawa kin yayi a ƙarshen dare shine ya fi dacewa. Don haka a takaice wannan hadisi ne muttafaqun alaihi, iya abinda yake fa'idantar da mustahabbancin yin azumi uku a kowane wata. Sannan hadisi na biyu a baban hadisin Abu Darda, Allah ya kara masa yadda, yake cewa awsani habibi sallallahu alaihi wa sallama bi thalathin, yace masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mun wasiya game da abubuwa uku, sai yace lan ada'ahunna ma ishtu, yace wallahi matukar ina raye yace ba zan bar su ba, matukar ina raye yace waɗannan abubuwa ba zan bar su ba. Sai yace bi siyami thalathati ayyamin min kulli shahr, manzon Allah ya mun wasiyar yin azumi uku a kowane wata. Sannan sai yace wa salati duha, da yin sallar wallaha, wa bi alla anama hatta utira, kuma kar na sake nayi bacci face sai nayi shafa'i da wuturi. Kenan wannan hadisi daidai yake da hadisin da ya gabata, irin wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Abu Huraira, haka ya ma Abu Darda, yin azumi uku a kowane wata, sallar wallaha, sannan gabatar da shafa'i da wuturi kafin ya kwanta. Sannan hadisi na uku a baban hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya kara musu yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sawmu thalathati ayyamin min kulli shahri sawmu dahri kullihi, manzon Allah ya ce azumi uku a kowane wata, manzon Allah ya ce daidai yake da azumin da azumtar zamani gaba daya, ma'ana duk mutumin da zai yi azumi uku a kowane wata to tamkar ya shekara yana azumi bai ajiba, idan aka hada da na Ramadan, domin wannan uku da kai kowane ɗaya Allah yana limka shi goma, kaga in kai uku a cikin wata to tamkar ka azumci watan gaba daya. Kenan anan wata goma sha ɗaya kowane azumi wata kai azumi uku, in aka hada da na Ramadan tamkar mutum ya shekara yana azumi bai ajiba. Shine anan yace sawmu thalathati ayyamin min kulli shahr, azumin kwana uku a kowane wata, manzo Allah yace sawmu dahri kullihi, azumin zamani ne gaba ɗayan sa, ma'ana tamkar mutum ya shekara yana azumi bai ajiba, saboda Allah ya faɗa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha. Hadisi na gaba hadisin Mu'adha al-Adawiyya, Allah ya jikanta, take cewa na tambayi Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasumu min kulli shahrin thalathata ayyam, wai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na azumi uku a kowane wata? Qalat na'am, Aisha tace kware da gaske fa, tace a kowane wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi azumi uku. Fa qultu, sai nace mata min ayi shaharin kana yasum, a cikin watan a wani lokaci ne yake azumin uku? قالت عائشة سيتتشي لم يكن يبالي من أي شهر يصوم من أي شهر يصوم تتشي من ذا الله بيكولبا أقوما ونلوكتشي أوتن يكن يأذن ونلوكتشي أقوانك كنقوما نفركو من ذا الله يكن ونلوكتشي يا أقوما نزكيا ونلوكتشي يا أقوما نترش كنا يكن يأفركم yakan yi a tsakiyar wani lokacin kuma sai a ƙarshen watan ma manzo Allah yakan yi azumin uku. To dan haka wannan yana nuna mana yin wannan azumi uku a kowane wata kenan bai keɓanta ba cewa sai a kwanukan hasken wata 13 14 15 kenan mutum yana iya yi a kwanuka 10 na farko ko a 10 na tsakiya ko a 10 na ƙarshe sai dai an fi so a yi su a cikin waɗannan kwanuka na hasken wata 13, 14, 15 kamar yadda hadisi zai zo nan gaba. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Darda, Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Idza sumta min ash-shahri salasan." Manzon Allah ya ce masa, "In har za ka yi azumi uku." Wato na kowane wata in za ka yi, manzo Allah ya ce fasum salasa ashara wa arba'a ashara wa kamsa ashara, manzo Allah ya ce ka azumci 13 da 14 da 15. In har za ka yi azumi uku na wata, manzo Allah ya ce ka yi 13, 14, 15. Kaga wannan umarni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, kuma abinda yake fa'idantar da mu mustahabbancin kenan yin wannan azumi uku kenan a kwanukan hasken wata 13, 14, 15. Kenan in har mutum bai samu ba 13, 14, 15 wani uzuri ya gitta maka ko kuma baka rike da lissafin kwanukan wata, to anan kenan a 10 na ƙarshe kenan wannan 13 in sun wuce kenan sai ka samu wasu kwanuka uku kai, ko kai a farko, ko kai a tsakiya, ko kai a ƙarshe. Duk dai ladan da ake samu na wannan azumi uku a kowane wata za ka same shi. Wannan Abu Zar ba Abu Darda ba, hadisin Abu Zar ba shi ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sumta min ash-shahri in har idza sumta min ash-shahri talasan, in har za ka yi azumi uku game da wata kenan da ake yi a kowane wata. Ya ce fasum salasa ashira wa arba'a ashira wa kamsa ashira, ka yi 13, 14, 15. Al-Imamu Tirmidhi ya rawaito hadisin, hadisi ne kyakkyawa a takaice, hadisi ne ingantacce. Sannan hadisi na gaba, hadisin Qatada ibn Milhan, Allah ya ƙara masa yadda yake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض. وتمزع الله صلى الله عليه وسلم يا كسنجينا أمر نمو غمدا أزمتر وتوكوانكا نهسكيوم وتا 13 و14 و15 شاوكو دشاهو دشاهير. الإمام أبو داود يرويت وانا حديثي شما حديثي ني إنغنتتشي kenan dai yana ƙara fa'idantar da mu wannan azumi uku kenan a yi su 13, 14, 15 su ne ya fi dacewa in har mutum bai samu ba kenan yana iya yi a farko ko kuma ya yi a ƙarshen wata. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara musu yadda, yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yufdiru ayyama libiri fi hadarin wala safari. Rawahu an-Nasa'i bi isnadin hasan. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato baya cin abinci a cikin kwanuka waɗanda suke na hasken wata, kenan ma'ana manzo Allah yakan azumce su fi hadarin a hali wanda yake na zaman gida, wala safarin ko hali na budaguro. In dai kwanuka ne na hasken wata, to manzo Allah baya cin abinci, ma'ana yakan azumce waɗannan kwanuka sawa'an yana cikin bulaguro ko yana cikin hali wanda yake na zaman gida. Sai dai a takaice, shi wannan hadisi, hadisi ne dha'ifi, bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisan da suka gabace shi sun wadatar da mu waɗannan kwanuka 13, 14, 15 su ne aka fi so a azumta game da azumi na kowane wata. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.